Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma wanda muke cikin suratul Duha. Muna cikin suratul Duha wanda mun karanto ayoyi guda hudu daga cikin suratul Duha, sai lokaci ya kurace mu sai muka tsaya a nan gurin insha Allah. Yau za mu ci gaba da sauran ayoyin da suka rage mana, kafin nan za mu ɗan yi bita a kan ayoyin da muka gani insha Allah a wannan sura, daga nan sai mu ci gaba. Wannan sura dai bayani ya riga gabata, ita ce suratul Duha, tana da aya 11. Sannan kuma sababin saukarta, bayani ya riga gabata cewa mushrikai ne da suka ga manzon sama an danyi fatara ta wahayi, an dan jima ba ai ba wahayi, sai suka ce ai Allah ya bar shi, ai Allah ya mushi mushi, sai Allah ya sako da wannan sura yana musu raddi, yana maida musu amsa. Allah madauki sarki ya ce wa duha, Allah ya rufuwa da lokaci na hantsin rana, farkon lokaci na me yake wasu rana wuni, lokacin da rana ta huto da hantsinta, wallaini isa saja, kuma Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da dare lokacin da ya ruhu da duhun shi. Ya yi rantsuwa a kan me? Hey, Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa a kan me? Ya yi rantsuwa jawabin kasam, malamai suke cewa, suka ce wannan jawabin kasam innan na wannan rantsuwa, jawabin kasam na wannan rantsuwa shi ne biman fiyataini wa mutbitataini. Allah ya bada amsa ta wannan rantsuwa da manfiyatin da ababe guda biyu da aka goge, kalmomi guda biyu da aka yi nafi su aka yani kore samuwar abin da suke umsa, wa musbitataini da kuma kalmomi guda biyu ko jumloli guda biyu wanda suke tabbatar da wani abu wanda ake bukata a dagawa manzon samu darajar shi. Manfiyataini kalmomi guda biyu wanda suke kore abinda suka kumsa shi ne a aya ta uku, ma wadda aka rabbuka wa ma qala, ubangijinka bai barka ba kuma hallo ma qala bai maka haushi ba. Kaga an goge, an kore yani me yake suna bari, an kore kuma hallo haushi. to kuma sai musbitatain ababe guda biyu ko jumloli guda biyu wanda suke tabbatar da abu na daraja kasancewar yani Allah ya bar mutum na kasu ne ko to sai Allah ya kore cewar bai barba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar Allah ya wa mutum hushi na kasu ne to sai Allah ya kore cewa bai mishi hushi ba balma yana son shi yana kauna shi wada sai kuma jumloli guda biyu wanda suke tabbatar da wani abu na daraja shine na farko walal akhiratu khayrun laka min al-ula ranan lahira ko kuma gidan lahira yahi alkhairi a gare ka sama da gidan duniya al-akhira gidan lahira al-ula gidan duniya ya Allah ya ce walal akhiratu wallahi tabbas gidan lahira gidan karshe ran ta shafiyama yahi alkhairi a gare ka akan gidan farko saboda alkhairin da manzon sallallahu alaihi wasallam zai samu kaga wannan an tabbatar da wata daraja ce sai kuma daraja ta biyu da aka tabbatar da manzon sallallahu alaihi wasallam shine za a yi ta bashi abu na karamci da na ni'ima da na matsayi da na daraja har sai ya yarda wala sawfa yu'tika rabbuka da sannu ubangijinka zai yi ta baka karamci da daraja da matsayi fa tarda har sai ka yarda shine manzon sallallahu alaihi wasallam ba zai yarda ba shi kuma ɗaya daga cikin al'ummar shi yana cikin wuta ko da ya shiga wuta an bambamce shi dalilin zunubin shi a cece shi insha Allah shi na Allah ya taimaka Allah sai alkhairi bayan da ya gabata akan shafa'a da manzon sallallahu alaihi wasallam yake shafa'a ga al'ummar shi da kuma shafa'atul uzma wanda zai cece dukkanin yani ɗan ardul mahshar saboda tsayuwar da ake a wannan falfaje tashin kiyama rana tana rababbaka kwakwalen mutane saboda wannan tsayuwa yani kowa ya gaji a lokacin yani yana gurin a yanke hukunci ya ga gidan shi makomar shi to a lokacin manzon sama zai ceci mutane akan a yi musu wannan hisabi shi ne shafa'atu ruzwa da sauran kuma shafa'at din da manzon sama yake da su da yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya cancanci ceton manzon Allah sama kawai yanda ya bayyana wanda yake so ya samu ceton manzon Allah sama shine mutumin da yake yani mai kyakkyawan dabi'a mai tsoron Allah mai wa manzon Allah sama biyayya Allah ke maka Allah ya sa alkhairi wani kenan shine ayoyin da muka riga muka gani an bita akan su insha Allah sai ya sa babban ayoyi malam sai ya karanta mana su insha Allah kafin malam ya karanta mana baitin Allah ya yi rantsuwa da dare da wuni da wuni da dare kuma Allah sai ya tabbatar da cewa Allah bai wa manzalar sama biyayya bai wa barbar ba manzalar sama kuma Allah bai wa manzalar sama goshi kuma ya tabbatar mishi da darajoji guda biyu wanda ayoyin nan suka bayyana to anan a ayoyin da zamu gani zamu ga za a faɗi wasu ni'imomi da Allah maɗauki sarki yawa manzon Allah sama tun yana matashi tun yana ƙarami guda uku da yana kaza Allah ya bashi matsayi kaza da yana kaza Allah ya bashi matsayi kaza yadda aka faɗi matsayi uku yana maraya Allah maɗauki sarki ya jibinci lamarin shi yana bai san shari'a ba Allah ya sako mishi shari'a yayi ilimi ya fahimci alqur'ani ya fahimci komai ya kasance shine awwalul mu'minin sai kuma Allah yana talaka Allah ya bashi arzikin duniya da dunya wa inna ni'imomin kuma Allah ya aka kabala su da kuma Allah wani aiki da aka ba su dan mutun ya zo nema gurinka kada ka hana shi idan me yake suna da akwai maraya kada ka hantare shi ko ka mishi karfa bar ka kama mishi sada kuma lo ni'imar da Allah ya ma ta dukiya da yawan mabiya to ka faɗi ka ambata su ne insha Allah ta ce abinda zamu gani insha Allah a wannan karshen ayoyin nan na wannan ayoyi guda shida na wannan so insha Allah Allah rabba sai karanta mana miji insha Allah sai mu yi ta dawo tafsirin su insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر.
جيد وإن آيون قد أقوم سيئا كنسو إن يسوكم هلو نأقوم كارشي سيكم هلو كارا كارا توس إن شاء الله. الله ما أقوم سركيتي ألم يجدك يتيما فآوى شر Allah madaukakin sarki ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai same ka ba kana maraya fa awa sai ya kama maka ya jibinci lamarinka. Istifhami ne takriri, tabbas Allah ya same ka kana maraya ya kama maka ya jibinci lamarinka. Na'am, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance maraya ne, bal ma yatimul abi wal ummi, maraya na wajen uwa da uba ne. Shi da wanda suke ce mashi allafi, wanda yake yatimul abi wal ummi, wanda yake maraya na ɓangaren uwa da uba, tabbas mazalisin maraya ne. Shi yasa ya kasance babu shugaba wanda ya karamta maraya a duk duniya saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya wasici da maraya, wanda ya wasici da alura da maraya, ya ce in mutum ya mutu babu abinda za a rike iyalin shi, to a kawo shi zuwa gare shi. Ya ce kuma ana wa kafin yatimi ka hafi, ya yi ishara da sababa da usta a aljanna. Yani wannan manzara sun ya kasance maraya ne. Wace hikima ce ta ya sa ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraya ne? Don a yani tatyib khatir din maraya, duk wanda ya kasance maraya ne kai ya yi tunanin bayyana gobe. In ma'aifinka ya rasu ko kuma ma'aifinka gabaki ɗaya sun rasu, kakka yi tunanin wai rayuwar ta tsaya nan gurin, ka tuna annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda duk duniya babu kauye shi a cikin halittu maraya. Sannan kuma zo za ka samu kwanciyar hankali da jituwa. Almihin maraya na da darajar gaske, ya ishi maraya daraja da gaske. Mafi yawan ulama'ut tarikh, mafi yawan masu girma daga cikin tarihi na musulunci marayu ne, kama tun daga annabi rahma, kama tun daga manyan malamai na musulunci, tun daga sahabbai zuwa tabi'ai har zuwa yau, inda za a ga mafi yawan manyan jigajigan malamai wanda suka bada gudunmuwa ga addini marayu. Kaman ya Aisha, yani da yake wa suna sharaf da daraja, shi ne Allah mafi suke ce alam yajidka yatiman fa'awa, shi ne malace, shi ne istifham ne takriri. Alam takun ya Muhammad yatiman fi sigharika fa'awaka Allahu ila ammika, shin ba ka kasance ba maraya ne kana a lokacin da kake karami, Allah mafi suke ce tilamaranka ya haɗa ka da amminka Abu Talib, wanda dai kafin ammin shi da ko wanda suka yarke shi a jaddin shi Abdul Muttalib. Ibn Kasir, al-Allama Ibn Kasir a tafsirin shi a gaggashin wannan aya yake cewa wa zalika anna abahu tuwfiya wa huwa hamlun fi batni ummi, manzala sa sama ma'ifin shi ya rasu alhali yana cikin ma'ifin shi, ma'ifin shi ya rasu tun kayan aya shi, yani ana dauke da cikin shi ma'ifin shi rasu. Kaya gaya filitun bai gaba ma ma'aikin shi, duk da wata ruwa malaci Ibn Kasir ce wakila yani tuwfiya ba'da wiladati, an ce kuma ya rasu ne bayan an haife shi. Almuhim dai abin da ya yi karfi shi ne magana farko, shi ne ma'aikin shi ya rasu tun kafin a yi shi ne yana ciki. Summa tuwfiyat ummuhu wa lahu min al-umri 60, sannan kuma hallo ma'aifiyar mata zo ta rasu, manzala sun yana shekara 6, yana shekara 6 ma'aifiyar ta rasu, kaga babu uwa babu uba. Kaga wannan shi ne hakikanin maraya, yatimul abi wal ummi. Sai kuma wannan mai kyausuwa kakan shi Abdul Muttalib, Ibn Kasir yace sun makana fi kafalati jaddi Abdul Muttalib, sannan kuma sai Abdul Muttalib kakan shi ma'aifin baban shi sai ya dauki rukun shi, ke dauki rukun shi ila an tuwfiya wa lahu min al-umri 8 sinin, har sai da Abdul Muttalib ya rasu yana lura da manzalar sama har ta kai yani manzalar sama shekara 8, abu talib ya rasu kakai wannan abu talib ya rasu kakai shi sannan kuma hallo fa kafalahu ammu sai ammin shi dan uwan ma'aifin shi shine abu talib ma'aifin ali ibn abi talib sai ya dauki da yake suna kafala shi ya dauki rukun shi thumma lam yazal yahutuhu wa yansuru abu talib bai gushe ba yana agaza manzon sama yana kare manzon sama wa yarfa min kadi yana daga daraja manzon sama hatta ta'athahu Allah ala ra's 40 har sai da aka turo manzon sama aka bashi annabci ya shekara 40 Abu Talib yana tare da shi tun daga shekara 8 Abu Talib yana tare da shi har zuwa aka turo da manzon sama shekara 40 wa Abu Talib dan kan wani zata to yayi aiki da kwarai ya zuwa da manzon sama amma kuma bai samu da gamdakatar da shiga imani ba shi ne abu da yake suna ibn kasir yace wa abu talib ala ibadati awtani misla qawmi abu talib bai bai imani ba amshi ba musulunci ya mutu ya akan yani bautar gumar kai kamar yanda mutanen shi suke wannan kuma ya kaddara ta Allah Allah ya kaddara da hikimar shi inda ya ga dama da ya sa shi ya musulunta amma hikimar Allah ce Allah ya kaddara kawai da malam ibn kasir ya bayyana sai yace wa ma'a zalika tare da haka abu talib yadfa'u al'adha an rasulillah ya kasance yana ture duk wani cutata manzo Allah sama da ake neman a cutata manzo Allah sama ya tumbike yana turewa ban rasuwa abu talib ta sabba manzo Allah sama cutatawa da ake mushi ta ƙara yawaita har aka umarce shi da ya hijira kusa da hijira abu talib ya rasu dama kuma zo ga Khadija ta rasu abu zaman madina ya yi wahala to amma a duk da haka Allah wa auke sarki sai ya ƙara lura da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara agaza mushi sai ya sabbaba mushi hijira ya hada shi da al'ansar wanda kowa yana cinturon da wa ina ma manzon sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gare shi ansar mutanen madina suka kama manzon sallallahu alaihi wasallam suka taimaka mishi suka agaza mishi suka yarda suka miƙa wuya zuwa gare shi kuma hallo muhajirai wanda suka rako manzon sallallahu alaihi wasallam hijira tare da manzon sallallahu alaihi wasallam suka cakuɗa su a cikin azabar kansu to wannan duka ibnu kasir yace wannan duka ma ibnu kasir yace wa kullu hadha min hifdhillahi lahu wa kala'atihi wa inayatihi duka wannan ma tun daga aiko shi har zuwa zaman shi a Madina min hifdhillahi yana daga cikin karewar da Allah bauke sarki mishi wa kala'atihi da lura da Allah bauke sarki ke mishi wa inayatihi da bashi muhimmanci da lura da yake to wannan in ka bincike tarihin manzara sama ka za ka gani daga wannan hala zuwa wannan hala a kowace hala muhatun billah Allah maɗauki sarki muhatun bi inayatillah Allah ya kewaye shi da nurash kawai da Allah maɗauki sarki ya bayyana inna ka fainaka almustahzihin Allah maɗauki sarki ya ce mun isar maka da duk wanda suke izgiri za su cutar ma za mu kyale wallahu ya'simuka minan nas Allah madaukakin sarki zai kare ka daga mutane ka kwantata hankalinka shi yasa aka mushi umarni kuma aka ce fasda bima tu'mar da zamanin makka ana yin da'awa a sirrance aka ce bayyana da'awarka kada yani hankalinka ya tashi fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushriki innaka fainaka mustahzin Allah ya taimaka wannan kenan shine inaya kaga wannan in kana so ma'ana ayan nan ta hoto manzon Allah baraya ne sai Allah ya me yake suna ya lura da shi ya kama mishi he ka du wannan tarihin sane tun daga aiwa har zuwa rayuwar shi ta bata kaga haƙiƙanin inayar da Allah maɗaukin sarki ya iya haɗa da annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ya taimaka kenan alamar jike da taimaka fa'awa sai kuma aya ta gaba wa wajadaka dallan fahada kuma Allah maɗaukin sarki ya same ka dallan marashin sanin shari'a da littafi alqur'ani da kuma imani fahada sai ya shiryar da kai ya sanar da kai shari'a da alqur'ani da kuma yani me yake suna alqur'ani da shari'a da alqur'ani da imani shine mala yace dalal wajadaka ta'ihan an ma'rifati shari'a waddini fahadaka Allahu ilaiha. Allah maɗaukakin sarki ya same ka ta'ihan marashin sanin shari'a da kuma addini fahadaka Allah. Dama zama samu kayan hamshi wa ya sa addini. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul shura, Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka
wa kadhalika awhayna ilayka
ruhan
min amrina
ma kunta tadri
mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina.
Allah maɗaukakin sarki yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, haka ne muka yi maka wahayi da wani ruhi daga cikin al'amarinmu shine alqur'ani. Allah ya wa manzon Allah sun samu wahayin alqur'ani kafin mu maka wahayi. Allah maɗaukakin sarki yace ma kunta tajri mal kitab, baka san ba menene alqur'ani, barantana ka gaya musu kai musu wa'azi ne kai sarwa mutananka, walal imani baka san ba menene imani. Kidan ka ga yayi daidai da yana dalal marashin sanin shari'a, Allah ya sanar da shi shari'a. Dalal marashin sanin alkitab alqur'ani, Allah ya sanar da shi. Dalal marashin sanin imani, Allah ya sanar da shi. Ma kunta tadri mal kitab, baka san ba menene alqur'ani littafi, walal imani kuma lo baka san ba menene imani, sai maka wahayi muka sanar da kai. Walakin ya Allah maɗaukakin sarki yace mun maka wahayi sai muka sanya wannan wahayi, ja'alnahu nuran, muka sanya wannan wahayi, wannan alqur'ani da muka turo ma da kuma sunnah da muka sauko ma, nuran muka sanya shi zamto haske ne, nahdi bihi man nasha, Allah yace muna shiryar da wannan hasken wanda muke so. Kenan shirya ma sai wanda Allah ya so, shi yasa ka nemi shirya a gurin Allah. Kada ka yi tunanin ayyukanka za su iya tsiratar da kai, la, ka nemi shari'a daga dakatar da tawfiki a gurin Allah. Allah ya taimaka. Kenan wannan shine ma'anar wa walaka dalla fahada. Kwatankwacin wannan yani ayat da take bayyana wannan ayat shine a cikin suratul nisa, Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anzalallahu 'alayka alkitab, Allah maɗaukakin sarki ya sako maka da littafi shine alqur'ani mai girma, wal hikma da hikma, wacce ce hikma? Shine sunnah ta hadisan, shiryar da kake koyarwa. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah maɗaukakin sarki ya sanar da kai abin da baka kasance ba ka sani. Daman zana san bai san alqur'ani ba, bai san hadisan da aka musu wahayi ba, daga baya ya sani bayan wahayi. Kenan wannan aya shine abin da take kumsa. Wa kana fadlullahi alayka azima, Allah maɗaukakin sarki yace kuma daman fadala Allah akan ka mai girma ce. Bayan wannan wahayi da akwai kuma fadalolin da Allah maɗaukakin sarki ya ma masu yawa. Idan ka ga wannan aya mai ma'ana take nunawa, dalal wajaka dalal, Allah ya same ka marashin sani, nan ad-dalal ibara an adamul ilmi, adamul ilmi wal ma'rifa. Dalal anan gurin ba kata ba na rishin bin gaskiya na yin banna ba shi bane bakin duk da wasu suna fassara a haka dalal bacacce. In san samu ne kafin mutum ya yi irin wannan fassarar da gaugawa wucewa ya yi bayani don ka a samu yani kuskure na fahimta a hankalinkan mutane kala-kala. Ali bin Abi Talib yake cewa haddithun nasa bima ya'rifu, ku yi ma mutane ta yanda za su iya ganewa. Kada ka ce za ka yi wa mutane magana a daidai ganewa ba, mutum daidai ganewa shi kake mishi magana. A turinuna an yukadhibu Allah wa rasulah, shin kuna so ku saki maganar da mutane ba sa iya ganewa su karyata Allah su karyata manzo Allah? Haka Ali bin Abi Talib ya ce, shi yasa irin wannan magana, wannan asad din Ali bin Abi Talib Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kashi a cikin littafin kitabut tauhid, saboda yana gwada ma cewa yani he ka iya bakin ka, he ka iya salon magana da isarwa da da'awa, he ka karanci hikima, haka ma kuma Allah maukin sarki bayyana aslan dawa ma da hikima ake ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikma da azancin magana wal maw'izati hasana da kuma wa'azi ke Allah ya taimaka kenan shine me yake so wa laka zallan fahada imam yani jalaluddin al-muhalla wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin malaman da suka yi tafsirin jalalai tafsiri na jalalai al-jalalai tasniya ne na jalaluddin al-muhalla jalaluddin as-suyuti jalaluddin al-muhalla ɗaya ne daga cikin manyan malamai na mazhabin shafi'iyya jalaluddin as-suyuti shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malamai na mazhabin shafi'iyya shi imamu suyuti ɗalibi ne na jalaluddin al-muhalla sai jalaluddin al-muhalla ya fara tafsir al-qur'ani tun daga suratul kahf har zuwa nas yayi sannan kuma ya ƙara da tafsirin suratul al-fatiha kenan daga baqara zuwa suratul al-isra bai ba ko imamu suyuti ya rasu imamu suyuti dalibin shi sai tashi ya ida sa wannan sawar to a gurin wannan kenan in aka dauko magana a cikin suratul duha wani malami ne ya wadi suyuti ne ya wadi ko kuma jalaluddin al-muhalla to jalaluddin al-muhalla kashin wannan aya yake cewa yani ya fassara yake cewa wajadaka dallan amma anta alayhi min ash-shari'a fahadaka ilayha wajadaka dallan Allah ya maukin sarki ya same ka dallan amma anta alayhi al-an min ash-shari'a kana marashin sanin abin da ka san shi a yanzu na shari'a fahadaka ilayha shiryar da kai da yi maka wahayi wannan shine yani bayanin da yake mata yi me yake suna duk da ayin wannan gura mutum zai iya kawo ya fassara ta gundarin ma'anar abin da ya fahimta na yaren larabci amma ya yi kokarin bayani shi ya fi don a gusar da duk wata shuba da shakkoki ko wani gura na daga cikin gura da za ga ana ta rikici a kan shi kacewa manzo da sama yana kan baki kaza da sauransu yani maimakon ka buɗe babu ko kowa ta a yi ta surutai da sauransu ka yi bayanin da malamai suka yi domin malamai wannan su ne malamin tafsiri da kaƙi da kawai su ne wanda suka yi tafsiri kenan ka yi ƙoƙarin yin bayanin malamai da yadda malamai suka yi duka malaman tafsiri haka suke suna tsaya su fayyace magana ba zalal ba ɓata na rashin san gaskiya da rashin bin gaskiya da hoto na hoto da Allah kenan dole ya yi bayani irin wannan gura جناب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل ما ابن كثير يتي wasu malamai suka ce baitin ya kawo yani fassara da muka yi yanzu sai yace wasu malamai suka ce dalla fi ba'd shi'ab makkah wa huwa sahih wajalka dallan ka bata a wahanyoyi na makkah wani lokaci ya tabbata asira ya tabbata sannan kuma ya Allah ya ko ya nuna mishi hanya ya dawo gurin kakan shi to ya bace a hanyoyi na makka wani lokaci sai Allah maɗaukin sarki ya yani sanar da shi ga wanda aka nakalto daga Abdullahi bin Abbas yake cewa huwa dalaluhu wa huwa fi sigarihi fi shi'ab makka bace wanda yayi lokacin da yake karami fi shi'ab makka a cikin hanyoyi na makka a wata magana malamai suka ce shine batan da yayi shi da ammin shi Abu Talib fi tariq al-Sham a hanyar shi ta zuwa Sham al-muhim mahma yakun ayat duka tana daukan wannan malamai wada Allah ya taimaka Allah ya sanar da shi wannan shine da manzon Allah bai san shari'a ba Allah ya sanar da shi shi yasa Allah maɗaukin sarki yake gayawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta yake fashi umarni akan baitin wahayin da ake mishi yanzu ya dinga roƙon Allah ya ƙara mishi ilimi wa qur rabbi ayo
fa ta'ala Allahu al-malikul haqq wa la ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyun wa qur rabbi zidni ilma
kace ya Allah karamu ilimi waye koyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimi waye sanar da shi shine Allah maɗaukin sarki da ya kasance bai sani ba Allah ya zabe shi daman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi daga cikin mutane ya zabe Larabawa daga Larabawa ya zabi Qurayshawa daga Qurayshawa ya zabi Bani Hashim daga Bani Hashim ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa magana sai yake cewa ni zababbe ne daga cikin zababbe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaban nan da ya mishi sai ya sanar da shi ya koya mishi kenan kuskure ne a yau a ga mutun shirka ta kai shi har ya dinga cewa wa min uzumika ilmin lawhi wal qalam ka dinga cewa yana daga cikin ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilmin lawh ilmi na lawhul mahfuz da ilmi na al qalam inda aka rubuta lawhul mahfuz da shi kuskure ne mai girma balle wannan shirka ce mai hudda daga musulunci Allah ke domin wannan ayoyin duka suna nuna cewa Allah ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi mustad din ilimin da ruwa yake daga Allah maraukin sarki kuma ka dauki wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah ka ba mu manzalar safa wanda manzalar safa wani ya zo ya ce ma sha Allah wa shi'ita abinda Allah ya so kaso shi yake kasancewa manzalar ya ce aja'altani lillahi niddan shin za ka sanya ni in zamto kishiya ga Allah maraukin sarki kaga irin wannan gurin nan ne mai dadi a bayyana mutane ga shirka inda take kuma ayat tana kore wannan abin da mutane suke riyawa da sauransu Allah ke Allah sai Allah kenan ni'ima me yake so ni'ima ta biyu da ya mishi yana karami na farko yatiman sai Allah yana maraya Allah ya kama shi agaza ya kama mishi agaza mishi sai kuma na biyu yana marashin sanin shari'a Allah ya mishi wahayi ya sanar da shi alqur'ani kawai da bayani da ya gabata sai na uku wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same ka kana talaka fa aghna sai ya wadatar da kai al'a'il shine wanda yake talaka marashin abun hannu shine malamai suka ce a'ilan faqiran mu'diman matalauci wanda baka da kuɗi wanda shine a'ilan shine malamai suka ce huwa man ishtadda bihi al-faqr shine wanda talauci ya mishi yawa yani talauci ya mishi kaka gidan shi da Allah ɗaukin sarki yace wa wajaka a'ilan Allah ɗaukin sarki ya same ka a'ilan talaka fa aghna sai wadatar da kai yani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya yani ta mutun ya taso kafin ya fara neman kuɗi ta wata hanya ce zai samu kuɗi ta hanyar gado ko abinda ya gada wa gurin ma'aikin shi bai taka kara karyawa daga ciki da akwai ya takobi da akwai yayi wata baiwa abubuwan bai taka kara karyawa wasu ma basu tabbata ba shin ya tabbata ya gada ya inganta ruwa ya koma ta inganta ba yani na ya gada ko bai gada ba annayin dai da akwai takobi da baiwa abun bai taka kara karyawa abinda ya gada da gurin ma'aikin shi kaga wannan talaka sai Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa shi da an jaddin shi ya kama mishi agaza mishi ya ƙarfafa shi da hammin shi Abi Talib sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya wadatar da shi ta hanyar ya sanya mishi son nema at-takassum son neman ya kare kanshi yayi malaman sirri suka tabbatar da yayi kiyo ala qararin yana amsar dabbobin ƴan Makka ya je musu kiwo su biya shi wani abu na doki da haka yake ce yake shi kuma Allah ya wadatar da shi da wannan abu ya samu wadata kuma ya zanto amin hatta dukkanin ƴan Makka sun yarda in dai amana ce babu kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har in sun samu rikici shi suke yani sanyawa hakan kaga wannan shine kana'a shi yasa manzon Allah yake cewa laysa al-ghina an kathrat al-ard walakin al-ghina ghina an-nafs ba wai wadata bace ba yawan dukiya inma wadata shine wadata zuci to Allah maɗaukin sarki ya sanya manzon Allah sama wadata ta zuci da wannan kiyo aka yi gaba ya zamto amana nan tashi da wadata nan tashi ta kai shi zuwa ga ya fara kasuwanci ya haɗu da Khadija ta hanyar wannan kasuwancin da amana wannan da wadata nan tashi ta zuci Allah maɗaukin sarki ya sababa Khadija ta zanto ba ta ana nan kasuwanci ake yi da ya dawo ya yi istikrari ya yi hijira ya yi istikrari garin Makka garin Madina bayan hijira to a nan gurin kuma an gama kasuwanci a nan gurin Allah madaukakin sarki ya sanya arfin shi karkashin takobi shi yasa manzon sarki ya ce a hadisin da Abdullah bin Umar yake ya rawaito manzon sarki ya ce du'istu baina yadayhi sa'a bisayfi hatta yu'bada Allah an turo ni kafin zuwa kusa da tashin kiyama da takobi har sai an bauta wa Allah ko ka bauta wa Allah in ka kiya to da ƙarfi da yaji sai ka shigo musulunci in baka shigo ba kuma an kashe ka an kashe banza bisai da takobi daga ciki a kanshin haka ya ce wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi Allah madaukakin sarki ya sanya arziki na a gagashin yani mashina a wata ruwaya tahta dhilli sayfi a gagashin takobi haka Allah ya sanya mishi wanda yake da suna hanyar arzikin shi ta hanyar ganima idan an kawo ganima da akwai wani bangaren da ake warewa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iya zan shi da sauran kuma hallo ayyuka hanyoyi na kuɗi har ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin layyar da babu wanda ya taɓa yin irin ta ya yanka raƙumi ɗari ya yanka wasu ya bar wa Ali bin Abi Talib ya da yake da suna ya yi da sayan kasa wani ya taɓa zuwa don wannan asan ɗin duka wannan wadata ce wani ya taɓa zuwa gurin manzan Allah sama ya nemi ya ba shi kyauta manzan Allah ya mishi kyautar da ya rikice ya samu kusan taɓuwar hankali da ya koma gurin mutane shi ce wallahi ku yi imani domin Muhammadu yu'ti ata man la yakhsha faqa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da kyautar da bayya tsoron talauci to haka ake so a nan gurin kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzalar sama ka dinga yin kyautar da baka tsoron talauci amma ka san da cewa manzalar sama ya ce innama sadaqa an zahri lillah a sama da wadata ka dinga kyautar da baka tsoron talauci amma in ka sanje kuɗi ne iya na gida ko kuma da Allah bawan Allah ne ya gogo ne yana ɗan tara na aure da sauran su ko ɗan samu ya sayi ɗan karen shi ko makamanta haka a lallaba amma a kamanta a dinga yi a dinga kokarta Allah ya taimaka Allah ya sa shi yasa manzara suke cewa dan ya gwada mana cewa duk wanda Allah ya bashi arziki to wallahi ya samu wadatar duniya manzara yake cewa hadisi na Abdullah bin Amr qad aflaha man aslama haqiqa ya rabauta wanda ya musulunta wa ruzuka kifafan kuma aka wadata shi da arziki matsakaici wa qanna'ahu Allah bima ata kuma Allah ya sa wadata a zuciyar shi yasa ya zanto ghaniyan yani bil qana'a ya zanto yana da qana'a wannan shine me yake wa suna wadatar da Allah mai sarki sama zalla sama talakkari kuma hallo me wadata ne manzala sassan wani lokaci a iya ɗaukar lokaci a gidan shi ba ci ba abinci amma wani lokaci kuma kowa ya ci ga me yake suna ibn kasir yake cewa wa jama'a Allahu li rasulihi baina maqamai al-faqir as-sabir wal-ghani ash-shakir Allah madaukakin sarki ya hada manzala sama wannan matsayin da daraja guda biyu al-faqir as-sabir talakkan da mai haƙuri a kan yani abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi wani gani ya shaƙi kuma Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mishi da wannan daraja shine mawadacin da yake mai godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake sa dukiyar shi a yi kana da umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah maɗaukakin sarki ya bashi babban gina babbar dukiya wadata da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shine wadata ta yani alqana'a yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na dukiya to wannan shine haƙiƙanin wadata shi yasa malamai tafsiri suka ce wannan aya idan kana so ka ga ma'anarta haƙiƙatan shine wadata ta zuci Allah maɗaukakin sarki ya sa manzalar sama amma in kuɗi ne in ka addada kuɗaɗen manzalar sama baka ce ba mawadaci ne irin yadda ake mutane suke ganin wadata ita ce wadata in ka ga gidan shi baka ce ba mawadaci ne irin yadda mutane suke ganin wadata amma ta ina za ka ga cewa mawadaci ne wadata su kamar yadda manzon sun ce laysa al-ghina an kathratil ardh wadata ba ita bace ba yawan tani dukiya inma wadata ghinan nafs amma a duk da haka manzon sama Allah ya mishi arzikin da babu wanda yake da shi Allah ya taimaka Allah sai kai kada wannan shine wajaka a'ilan Allah ba dauke sarki same ka kana matalauci marashin abun hannun shi fa aghna kuma Allah ba dauke sarki sai yani wadatar da kai ay wajadaka faqiran muhtajan fa aghnaka anil khalqi Allah ya same ka faqiran muhtajan matalauci mabukaci fa aghnaka anil khalqi Allah wadatar da kai daga halittu bakka tatallu'i zuwa ga abin da yake hannun shi bakka kallon me yake tare da su ba shi kake kallo Allah bima yassara laka min asbab tijara da abinda Allah barkin sarki ya sare maka na hanya kasuwanci da yani da yake wa suna kiwo da kuma da yake wa suna hanyar ganima da sauransu to anan an wadi ni'imomi guda uku wanda suke tare da manzon sama tun lokacin yani yana karami wala to kuma yanzu za a umarce shi da wasu ayyuka guda uku kowane aiki yana da alaka da wannan ni'ima ni'ima ta farko da aka yi mishi shine yana maraya to za a bashi aiki tijara maraya ni'ima ta biyu shine yana marashin sanin shari'a Allah ya sanar da shi shari'a ya sanar da shi alqur'ani ya yi mishi wahayi to za a baka aiki kai ma in mai tambaya ya zo mai neman ilimi tare da shi kuma wanda mai neman mabukaci ka ba shi amsa mai neman ilimi ka ba shi amsa ka koyar da shi shi yasa manzon sa bai koyar da babu tabbata sannan kuma wanda ni'ima ta biyu marashin abin hannun shi Allah ya dauke sarki ya wadatar da kai ga dukiyar da kuma kana'a to ni'ima ce ta Allah ya dauke sarki ko ka ambata kai wa Allah godiya su ne ayoyin guda uku da mu gani wanda aka umarni ya ka kowace da yake da suna ni'imar da aka bayyana ta yi kuma
fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith
na'am Allah okay sirke ce fa amma al-yatima fala taqhar to ga ayyuka na yani da wasiya ta Allah madaukakin sarki fa ammal yatima to maraya fala taqhar kada kai mishi karfa alqahar shine kai ma mutun karfa ka bace mishi haƙƙi fa ammal yatima fala taqhar amma shi maraya kada ka yi mishi alqahar kada kai mishi karfa ka kwace mishi haƙƙin shi sannan kuma hallo malamai suka ce فلا تحقره كذا تحقره كذا ك ولا كنتاشي ولا تغلبه على ماله كذا كريم شيرين جاي أكن دوتش قاتمش أقولنا حن يا أكن ليك وصلنا كذا ك قاتش هيك مرايا عند الله ما أوكي سركي يا بيان هك ترى جا مجال سام بدي بها إنما أمش أمنوني تبعا سبب دال أمش dan a gwada maka an yi wa shugabanku annabanku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin to kuma dole ne ku innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nar wa inda suke cikin dukiyar maraya da zalunci wuta jahannama ce suke sa a cikin su wannan babu abu mai tsoratarwa mai firgitarwa ko wannan hali amma a duk da haka za a ga wasu mutane Allah suke dukiyar maraya ta shigowa musu su ci kamar babu mutuwa wallahi wannan musiba a yau Allah ne yake mutum za ka ga Allah yake habba yake abinda wuta ce kana ji kana kallo habba yake ta shigo dai in dai ta shigo babu matsala in ci dai he ka ce wannan duniyar za a tsaya kawai Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle tabbas wanda suke cin dukiyar maraya inma ya'kuluna fi butunihim nara kai suna cin abu a cikin su suna cin wuta Allah kiyaye wannan yana da cikin manyan musibo a duniya wani ne ya ce to tunda an hana cin dukiyar maraya a baran banzatar da ita bana ci ba ciki na bari ni take kyauta da ita in yi ta sadaka da ita haram ce da ita da cin duk wasu ɗaya ban sadaka wani za ka ga yana cewa a tunda an hana ni ci to bari in dinga sadaka in za a yi biki a can gurin in ɗauki dukan mara in kai ni dai ban ci ba amma dai ina kaiwa ai kai ya kamata ka kai da sunanka kai kaiwa sai ka ba da na maraya shi ma ci ne haramu ne wani kuma ya ce a baƙin ciki yake maraya ya ga zai samu wani abu a bari in je in kona kuɗi ko kuma bari in salwantar da shi a ya samu wani kare ne bari in yi banza da shi ya ɓace a kasa gane shi dabba ce bari in ƙare ta babu to shi ma dai haramun ne kamar kaci shi ya sa wallahi yau Allah ya sa Allah ya ɗauki rayuwar wani daga cikin naka wallahi ɗayan shi nauyi ne a gare ka kuma dole ne ka lura da su dole ne ka yi iya bakin gwagwarmaka wallahi nauyi ne a gare su kuma wannan dukiyar da Allah maɗaukin sarki ya bari a hannunka amana ce amana ce kuma ɗayanka kai ma ka iya bari wallahi ba a san ba rayuwa ya take kai ma ka iya bari wannan ƴaƴan su ma za su iya tozarta Allah ke Allah ya saka
wala taqrabu ma lal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah
Allah maɗaukin sarki wala yace wala taqrabu ma lal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya da ci ko da tozartarwa ko da bannatarwa in ku kusanta ya kasance da kiyaye ta ku kiyaye wa shakin shi illa billati ya hasan yana ta hanyar da take da kyawa shine kiyaye mishi wannan duki
Allah a'udhu bil ahad inna al ahad kana mas'ula
sannan alqawli ne Allah mauke sarki ya dauka da ku akan za ku kiyaye dokokin shari'a to ku kiyaye da alqawli alqawli nan da Allah mauke sarki ya dauka kenan Allah ya taimaka wannan shine dai a takaice yan uwa bayani akan abin da ya shafi haƙƙin maraya wanda wallahi rishin kiyaye haƙƙin maraya yana sababa rishin albarka rishin kiyaye haƙƙin maraya yana sababa albarka wallahi babban abin da yake kawo musiba a duniya ko a gari ko a gida wallahi a tozartar da haƙƙin maraya tozartar da haƙƙin maraya yana hudda albarka ta rayuwa ta mutum yankin kana da dukiyar ma dalilin wannan tozartarwa Allah yana bayyana wannan dukiyar ta kuma kai ma da bayanka Allah kiyaye Allah sai alkhairi wanda musiba ce yau ruwan dare Allah kiyaye ruwan dare kaga mutum ana tambaya shi dukiyar maraya ce da dai akwai gona a guri kaza amma ta bace da akwai gida a guri kaza ya bace gida a gini ya bace Allah kiyaye Allah sai alkhairi da akwai matsala kai wannan musiba ce to wannan a al'umman mazalar sama kada mu mance lokacin da zaka cutatar da maraya kada ka mance annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraya kuma amma mazalar sama umarni kada ya tozartar da haƙƙin maraya to kai ma kana cikin wannan umarni Allah ya taimaka wannan al'umma ce wadda take lura da maraya shi yasa zamu ga kasashe na Larabawa wanda suke da abin hannu babban kokarin da su dinga yi su dinga gina gidajen maraya don a lura da maraya baitin ma'ahin shi ya dan bar mishi abin da ya bar mishi a gina gidajen marayu inda za su zauna suna karatu suna ilimi har su zamto wani abu wanda yani abu ya yi kaɗan mu bamu da wannan tunanin yanzu a nan Nijar babu gidan marayan da aka yi da sunan 'yan ƙasa 'yan Nijar masu kishin musulunci sai haɗa kuɗaɗensu su ƙirƙiri gidan maraya gidan marayu babba wanda yake ya amsa suna wanda za a yi maraya zai zamto wani ya yi karatu tun farkon karatun shi tun daga wala Allah jardan ko yani primaire har zuwa ya samu baka har zuwa shi da jami'a duk yawanci na waje sai kuma na da yake da suna na kiristoci da suke yi wanda ga suna suna ta yaɗuwa ta wannan hanya Allah ke amma alhamdulillah da akwai gidajen marayu na musulunci alhamdulillah wanda kasashe na musulmi wanda suke da abin hannun suka gina amma mu ma dai mu yi kokarinmu Allah ya taimaka.
Allah sai alkhairi wanda dai babban fadala babban darajar da take cikin lura da maraya rukun maraya shine manzo Allah ya ce daidai haka kuke aljanna ana wa kafirin shi ka hate ne fil janna kamar ya haka ya nuna sababa da kuma wusfa Allah ya taimaka Allah sai alkhairi kenan shine fa ambal yatim fa la taqhar maraya kada ka yani mishi karfa karfa ka amshi mishi haƙin shi kada ka wulakanta shi kada ka tozarta shi mujahid ɗaya daga cikin malamai na tafsiri na zamanin tabi'a yake cewa la tahqiruhu kada ka mushi kada ku wulakanta shi sufyan ɗaya yake cewa la tadlimhu bi tadyi imani kada ka mushi kada ka zalunce shi da tozartar da duke shi abinda ake bukata game da maraya ka kasance game da maraya ka kasance kamar ma'aifin shi ne mai jin kai a gare shi Allah taimaka Allah sai alkhairi to wannan kenan kaga an yi muqabala da ni'ima ta farko da aka bayyana wa walaka yatima alama yake yatima fa'awa to fa ambal yatima fala taqa to sai kuma ta biyu wa amma sa'ila fala tadhhab amma kuma mai tambaya kada ka tsawata mishi kada ka munana bashi musa duk wanda yazo zai tambaye ka to kada ka tsawata mishi kada ka munana bashi musa fa amma wa amma sa'ila fala tadhhab amma mai tambaya kada ka yani tsawata mishi annahar shine yani tsawata wa mutum ka bashi amsa ka maida shi ka maida mishi amsa da kausan magana shine malamai suke cewa asta'il inda ake magana a nan gurin sa asta'il anil ilmi asalata domin an riga an yi bayani akan wajaka balin fada mana shi sanin shari'a da alqur'ani da imani sai Allah ya shirye da kai maka wahayi to kuma kenan abu mai tambaya da mai wara shigowa asalata shine asta'il anil ilmi wanda yake tambaya akan ilmi na biyu kuma sai yazo wanda yake tambaya akan dukiya na uku kuma sai yazo wanda yake tambaya akan yani bukata asta'il mai tambaya akan ilimi asta'il mai tambaya akan a taimaka mishi a gaza mishi da abin da zai ci ko kuɗi ko makamanta haka asta'il mai tambaya akan ka kama mishi wajen biyan wata bukatar shi to kada ka munana mishi magana kada ka hantare shi kada ka yi mishi gyara wala wala shi kenan wannan duka yana daukan wayannan guda uku amma asalatan wanne yake amsawa shine wanda yake tambaya akan yi shi yasa za ka manzo Allah sama ahsanu muallimi fi radd an su'al za ka hadisi aru in kana karantawa manzo Allah sama yana bawa sahabbai amsa babu malamin da yake manzo Allah sama iya koyarwa ta hanyar bada amsa a kan tambayoyi wani zai zo ya tambaye shi abu sai manzo Allah sama ya ki bashi amsar wannan da yake so saboda bata amfani shi ya bashi amsa mai amfani shi ba zai ce ba kai wannan bata amfani ka shi ke da bayan baka mu gaza gaba ai ga ko sai mu tsaya ka an tambaye sai ke kai wannan bata da amfani mu je na gaba wannan tambayar da zaka yi sai a gaya ma wani abu mai amfani in wannan bata da amfani wani ya zo yayi jafa'i yawa manzo Allah sama tambaya babu yani girmama da sauransu amma manzo Allah sama yayi ba da amsa da sauran makamantan haka kenan amsa maza ana so duk lokacin da ka san wani abu wani ya tambaye ka ilimi ne na addini ko na duniya ne ka bada amsa ta hanya mai sauki ana so ma mutumin da ya tambaye ka ilimi ka gwada mishi ka yi shi san ya san wannan abin da ya tambaye ka akan shi wannan shine salon da ake bukata da akwai a tabbata hadisi da akwai ta cewa kokashin hadisin inna ma shifa'ul ayyi as-su'al maganin jahilci tambaya Allah wa ukin sarki ya umar ya ce fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamu ayat
fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamu
ya ku tambayi ma'abuta sani in buku sani ba sai kuma tambaya ta bukata wanda yake da bukata na abinci ne ko makamanta haka wannan shi ma ana bashi ko da tambayar da yake ba mashru'a ba ce ba ko da ba a halitta ba domin yani ba a san roƙo ba a san roƙo sai wasu mutane wanda shari'a ta kebance su ne suke da damar su yi roƙo. Waɗannan su ne aka bawa damar su yi roƙo, ba a san a dinga roƙo. To ko da yana yin kuskure in ya tambaye ka bashi, in baka iya bashi to kada kyakkyare shi, kada ka gaya mashi magana mummuna. Allah mawaƙi sarki ita qaulun ma'ruf, ko kuma kayan shi Allah ne yafiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrun 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Allah mawaƙi sarki ita allazina yunfiquna amwalahum, wa inda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi, a wajen tafarkin tafarkin Allah, a wajen ɗaukaka addinin Allah, a wajen agazawa addinin Allah, a wajen agazawa bayin Allah domin su samu damar yin ibada. Waɗanda suke haka sun malaitu yuna ma an faku mannan ra'azan, sannan in sun bada ba sa bibiya abinda suka bada da yani man gorawa wala adan da cutatarwa wanda ake ba. A dinga wulakanta shi, ana kyara shi, ana gaya mishi magana mummuna, bai cin kuma ka ba shi, ka kai mutum ya ɓata ladan shi. To waɗanda suke yin haka lahum ajruhum inda rabbihim, suna da lada a gurin ubangijinsu, wala khawfun alaihim, ba su da tsoro ranar tashin kiyama, ladan su yana nan aljanna ce makoman su insha Allah. Wala hum yahzanun, ba su yani me yake suna bakin ciki akan abin da suka bari a duniya, domin ladan su yana nan wannan sadaka da suke. Sai Allah ya ce qaulun ma'ruf, kalima mutum magana kyakkyawa, wa maghfira, da kuma yahiya in mutum ya ma ba yi ba, khairun min sadaqati yatba'uha adha, yahiya alkhairi, da ka bada kyauta amma kana hantara mutum. Kenan in baka iya ba mutum ka gaya mashi magana da daɗa, in ya ma laifi ka me yake rasuwa ka yi mishi gafara, ka yi mishi afwa, yahiya alkhairi akan ka bashi, kuma ka cutata mishi, ka bashi ka hantara shi, ka bashi ka gaya mishi magana mummuna. Kaga wannan yani wannan aya nassi ce akan abinda bayani akan abinda muke karkashin shi na aya amma sa'ila fala tanha wallahu ghaniyyun halim. Wannan kenan shine as-sa'il an al-haja, wanda yake da bukata, mabukaci ka agaza mishi, ka kama mishi, wanda alhamdulillah yau ga mabukata da dama. Da ya kuma zo da akwai salo wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba, ya maido ya zamto a maida kawai sana'a bara, nema bara, komai bara, Allah ke wannan me yake da suna. Sai mutai zuwa ga umarni ko wasiya ta uku, ita ce ta ƙarshe, kuma a aya ta ƙarshe ta wannan aya shine Allah ya samu magana sama yani bayyana abin hannu, wajadaka a'ilan fa aghna, he wadatar da shi. To sai kuma aka yi mishi umarni, wannan wadatar da ya samu ni'ima ce babba da sauran kuma ni'imomi da Allah ya mishi, to ya ambata, ya yi ambato haɗeta a baki domin ta tabbata ta shiga zuciya, ta zamto shukran da hali ya nama. Domin malamai suke cewa ambatan ni'ima yana wajibta maka gojewa wannan ni'ima. Shin Allah wa kisa ke ce wa amma bi ni'mati rabbika, amma abin da ya shafi ni'ima ta ubangijinka Allah maɗaukin sarki wanda ya maka, fa haddis ka tattauna akan ta, ka bayyana ta, ka faɗe ta a bakin, in Allah ya ma ni'ima ka faɗe ta, amma ba ka faɗe ta ba ta hanyar girman kai, inma za ka faɗi wannan ni'ima domin dan ta wajibta maka godewa Allah maɗaukin sarki. Mafi yawan mutane da ba sa gode ma Allah maɗaukin sarki, za a ga ba sa tsayawa su sun tunani wannan ma abin da na samu ni'ima ce ta Allah maɗaukin sarki, in ya faɗe ta sai ga ya ce alhamdulillah. Da dama za a ga mutane rashin yin wannan faɗin da rashin tunani akan wannan ni'ima ce Allah maɗaukin sarki ma, ba sa gode wa Allah. Da zama mutum ya ce ya Allah ka bani ba, ya Allah ka bani ba, ya jima yana addu'a Allah ya ba shi ba, kafin me yake wa suna ya gode wa Allah ya daga hannu, ya Allah ka sa an samu burusu a waje. Haka kuma wanda Allah ka wani miliyan ɗaya, kafin yani ya gode wa Allah in miliyan ɗin ta zo, ya daga hannu, ya Allah ka bani dama a wuri kaza, in yi kaza, in sayi wuri kaza, in yi kaza, in sayi mota. Rashin gode wa ne ba, duk abin da ka samu ka faɗe shi kai ka faɗa wa ranka ka ji shi a zuciyarka godewa Allah maukin sarki sannan kuma allo ka faɗi ka yi itirafi da shi ba ta hanyar girman kai ba a so ka faɗi ni'ima ka dinga yin girman kai da ita ka dinga cewa a muwa zaɓaɓɓen Allah ne Allah ya ba mu dukiya ya ba mu kuɗi da sauransu la inna ma ka faɗi yani ni'imar da Allah maukin sarki ya ma ka gode ma Allah maukin sarki shine kenan yani malamai suke cewa ay haddithin nasa بفضل الله وإنعامه عليك فإن التحدث بالنعمة يوجب يعني شكرها دوهم أنبة نعمة ينا واجب تامك غودي ووندي ما وند نعمة الله ما أوكي سركي يوك تسياقاراتو كما داما إنسان سامو بيدان كم ينجا تفسيري يعني قلوب وانا سورة بعيدة ساتبا عارق وانا سورة يسا حكا تسيبر مكا أنفاق الهدياني dan mu shiga suratul layl ita kai kuma yi karatunta insha Allah saboda in muka ce mu shiga ita biyun wannan ce a adadin ayoyi kenan ko kuma kusan biyun wannan ce a adadin ayoyi in muka shiga mun yi wa'annan wani bangare kuma mun yi ta wani bangare yani yamma rarraba insha Allah shi yasa naga in sa samu ne mu tsaya mu ida sa rike wannan sura a yanzu in yaso a تفسير لا بد سيمد أنت سورة الليل إن شاء الله عزمك أنت إن شاء الله وانا شين أرسل لي سورة الليل سورة الضحى أما اللي رأي سورة الضحى بسورة الشرح قسم موضوع أن دسكي بيان أكان سورة متقاربة ديك السنة ما قال لي أكان عظمة الله أما يكي سورة عظمة نعمة الله على رسوله لكما مكانة الرسول matsayin manzala sama da girman ni'imar da Allah maɗaukin sarki yawa manzala sama da darajar manzala sama a duniya da lahira duka suna bayani ne a wannan gurin Allah taimaka sana a suratul layl zamu kuma wasu daga cikin sahabban manzala sama wanda su ma Allah maɗaukin sarki ya ce wala saufa yarda shi ma zai yarda da ni'imar da Allah maɗaukin sarki zai ba shi ranar tashar kiyama yani kamar ayar da zamu tattauna a nan gaba za ta gwada mana yani hada wanda yayi koyi da manzala sama shi ma za a bashi nima har sai ya yarda lin nazina ahsanul husna wa ziyada za a ƙara ƙarshe ma baitin ka samu aljanna ka yarda kuma za a ƙara ma abin da babu ni'ima sama da shi shine ka samu ganin Allah subhanahu wataala kawai da malaman tafsiri kace az-ziyada nan shine ru'yatullah babu ni'imar da za a wa mumuni bayan ya shiga aljanna shine ta yaga Allah maukin sarki domin ganin da zaka wa Allah ka samu kwanciya hankali cewa Allah ya yi da kai Allah ce maka Allah sai alkhairi abin da muka faɗi daidai Allah sai ya cikin mizan na hasatu mu abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma walhamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar